Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta kama kana ta gabatarwa taron manema labarai, wasu gaggan masu aikata laifuffuka da sun ka hada da masu fashi da makami, kisan mutane, satar mutane da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. Sam Adeguye ne ya gabatar da waɗanda ake zargin a gaban manema labarai a hedkwatar 'yan sanda da ke unguwar Elele a cikin birnin Ibadan.
Collaborative efforts of sister security agencies, the involvement of the traditional rulers, ethnic and religious leaders, and members of all the vigilante groups.
Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo, Sam Adeguye, ya ce sun sami nasarar kame masu laifuffukan ne game da haɗin kan wasu jami'an tsaro, sarakunan gargajiya, shugabannin addinai, har da ma 'yan sintiri na jihar Oyo. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a da su ci gaba da baiwa 'yan sanda haɗin kai domin su zakulo masu laifuffuka. Ɗaya daga cikin masu laifuffukan nan take ya ce ya aikata laifin.
Okay, I stabbed him on the leg.
Shi ko wanda ya sha da kyar ya yi ƙarin haske.
As I just got down from the vehicle, three boys surrounded me with pistols and they said hands off. So at the point they were able to get hold of me, bundled me inside the car and they drove off.
Yace matasa uku ne suka kewaye shi ko ne da bindiga karama da suka fitar da shi da a cikin motarsa, ya suka arce da motarsa.
Everybody come down.
Ita ma wannan matar tace an fashi da makami ne suka tare su, kace su fito a cikin mota nan take suka harbe danta. Ababen da an ka kama ga masu laifuffukan sun hada da bindigogi, harsasai, motoci, kudaden jabu na gida da na waje da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.